Júnior mu ayaw.
Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kai dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yambita akan su. A yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da raharan wuce gonar da iri da Isra'ila take kaddamarwa akan wurare masu aminci bisa dokoki na ƙasa da ƙasa a cikin yankin zirin Gaza. Wannan dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. Tun bayan da haramtaccen ƙasar Isra'ila ta fara kaddamar da harahare na kisan ƙare dangi akan al'ummar yankin zirin Gaza, biyo bayan farmakin ranar 7 ga watan Oktoba na guguwar a ƙasa wanda Hamas suka kaddamar a matsayin mayar da martani da kuma ɗaukar fansa akan shishigi da wuce gona da iri da kuma ayyukan zalunci da Isra'ila take yi akan al'ummar Falastino. Isra'ila bata mutunta ko ɗaya daga cikin ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa ba da ake amfani da su a lokacin yaƙi. Hukumar UNRWA, wadda hukuma ce ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda take kula da ayyuka na jin ƙai da kuma gudanar da harkoki da suka shafi ilimi da kuma tallafawa al'ummar yankin zirin Gaza, ta tabbatar da cewa tun daga ranar farko ta fara fuskantar matsala yanda Isra'ila take kaddamar da harare akan wurarenta a cikin yankin zirin Gaza. Hukumar UNRWA ta bayyana cewa a cikin kimanin kwanaki 40 Isra'ila ta kashe ma'aikatanta 300 wanda dukkaninsu ma'aikata ne na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin zirin Gaza. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar da laifukan yakin Isra'ila a fili, duk da cewa dai tana yin hakan ne bisa samun cikakken goyon baya da take yi daga gwamnatin Amurka da kuma gwamnatocin ƙasashen yammacin Turai. Baya ga hukuma, akwai cibiyoyi daban-daban na bayar da agaji waɗanda suke zaman kansu baya ga waɗanda suke ƙarƙashin kulawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda suka fuskanci munanan hare-hare daga haramtaccen ƙasar Isra'ila, amma da rasa wasu daga cikin ma'aikatansu, kamar da kuma aka kashe dubban mutane a wuraren da cibiyoyin suke bayar da agaji wanda fararen hula musamman mata da ƙananan yara suke fakewa a wuraren domin tsira da rayukansu daga harharen kisan ƙare dangi na Isra'ila. Baya ga haka ba, akwai cibiyoyi daban-daban waɗanda ƙasashe suka gina waɗanda suke taimaka ma al'ummar yankin zirin Gaza ta fuskoki daban-daban, musamman ma sake gina yankin tun bayan yakin da aka yi a lokutan baya wanda Isra'ila ta rusa gidaje da dama na al'umma wanda yanzu haka ba a kammala gyara wasu ba. Daga cikin waɗannan cibiyoyi akwai cibiyar ƙasar Qatar wadda ake kira da cibiyar sake gina Gaza, wadda ita ma Isra'ila ta ragargaza ta hanyar kai mata munanan hare-hare da jiragen yaƙi. Bayan nan kuma akwai asibitoci daban-daban waɗanda zuwa yanzu Isra'ila ta gama ragargaza su tare da kashe marasa lafiya da kuma waɗanda suka jikkata sakamakon hare-haren da take kaddamarwa akan gidajen al'umma, baya ga likitoci da kuma jami'ai na kiwon lafiya. Daga cikin waɗannan asibitoci akwai asibitin Baptist ko kuma asibitin Alme'i Madani, wanda asibiti ne na mabiya addinin Kirista wanda yake ɗaukar nauyin kula da marasa lafiya musamman ma dai waɗanda suke fama da wasu cututtuka na musamman. Isra'ila ta kaddamar da munanan hare-hare tun a ranakun farko na harin nata, inda ta kashe mutane kimanin 500 a wannan asibiti. To amma ganin yadda duniya ta yi ca a kanta bisa abin da ta aikata, Isra'ila ta yi sauri ta wanke kanta, inda ta bayyana cewa ƙungiyar Sarayil Quds ce ta harba makamai kuma suka fada a kan asibitin. Duk da cewa daga bisani dai Isra'ila ta rantse ranta ta ci gaba da kaddamar da harare a kan wannan asibiti da ma wasu asibitocin ba tare da shayin duk wani matsin lamba ko suka ta ƙasashen duniya ba. Baya ga kuma akwai fitaccen asibitin nan da ake kira asibitin Indonesia wanda yake kula da masu cutar kansa ko kuma ciwon daji a yankin zirin Gaza, inda ake ba su kulawa ta musamman da kuma yi musu magani, wanda shi ma Isra'ila ta ragargaza wasu sassa na wannan asibiti tare da kashe marasa lafiya da dama. Akwai asibitin Al-Aqsa wanda yana ɗaya daga cikin manyan asibitoci a yankin zirin Gaza, wanda shi ma Isra'ila bata barshi ba, domin kuwa ta kai masa harhare a lokuta daban-daban, wanda yanzu haka sassa daban-daban na asibitin sun daina aiki. Bai ga kuma akwai babban asibiti na yankin zirin gazan baki daya, wato asibitin nan na Ashifa, wanda a cikin yan kwanakin nan sojojin Isra'ila sun kusa a cikin wannan asibiti da tankokin yaki, tare da kashe ɗaruruwan marasa lafiya da kuma mutanen da suka bar gidajensu suka fake a cikin asibitin, da suka hada da mata da ƙananan yara. Baya ga kuma Isra'ila ta yi amfani da makamai waɗanda an haramta yin amfani da su a duniya akan wannan asibiti na Shifa. Sannan kuma bisa harharen na Isra'ila, wanda ya yi sanadin yankewar iskar gas da kuma wutar lantarki baki ɗaya asibitin da kuma ruwa, ya sa wasu daga cikin marasa lafiya da suke da bukatu na musamman a bangaren kulawa ta musamman sun rasa rayukansu. Baya ga kuma akwai ƙananan yara jarirai bakwanni, waɗanda su ma sun dogara da irin kulawa ta musamman da ake basu a cikin wannan asibiti, wanda da dama daga cikinsu su ma sun rasa rayukansu. Baya ga kisan marasa lafiya da kuma majinyata, likitoci da dama sun rasa rayukansu, yanda kuma wasu suka jikkata sakamakon hare-haren Isra'ila akan asibitin na Ashifa. Isra'ila ta fike da hujjar cewa ƙungiyar Hamas tana amfani da asibitin na Ashifa ne wajen tara makamai, duk da cewa dai Isra'ila ta kasa tabbatar da wani dalili wanda zai tabbatar da abinda take da awarsa, inda ta nuna wasu ƙananan bindigogi ta ce ta same su a cikin asibitin ne. Duk da cewa dai ƙungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa, har ma da ƙungiyoyi na Majalisar Ɗinkin Duniya da suke bin kadin lamarin, sun tabbatar da cewa abinda Isra'ila take da'awa ba zai iya tabbata ba, matuƙar ba a samu ɓangarori masu zaman kansu da suka gudanar da bincike kuma suka iya tabbatar da sahihancin hakan ba. Wani hari na baya-bayan nan wanda ya fi ɗaukar hankulan al'ummomin duniya, wanda Isra'ila ta kaddamar a kan fararen hula a yankin zirin Gazan, shine harin da ta kai akan makarantar nan ta Al-Fakhura, wadda makaranta ce da ke ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya, inda dubban fararen hula mata da ƙananan yara suka fake a wurin domin tsira da rayukansu, inda Isra'ila ta kashe ɗaruruwan mata da ƙananan yara a lokaci guda a cikin wannan mako, lamarin da ke girgiza zukatan al'ummomin duniya. Duk da cewa dai wannan aiki ne na laifukan yaƙi, wanda dukkanin ɓangarori na ƙasa da ƙasa da suke bin diddigin lamarin sun tabbatar da hakan bisa ga dokoki na ƙasa da ƙasa, to amma kuma Isra'ila ta bayyana hakan a matsayin wani mataki ne na kare kanta. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin jin ƙai, wato Martin Griffiths, ya yi kakkausar suka da Allah wadai dangane da har-haren da Isra'ila ta kaddamar a kan makarantar Al-Fakhura da ma dukkanin sauran makarantu da Falasɗinawa suke fakewa, da kuma sauran cibiyoyi, asibitoci da kuma wuraren bayar da agaji, wanda bisa dokoki na ƙasa da ƙasa a cewar Griffiths haramun ne a kai har-har a kansu. Baya ga kuma babban mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ya bayyana cewa tabbas an tafka laifukan yaƙi masu muni a yaƙin da Isra'ila take yi a kan al'ummar yankin zirin Gaza, da kuma a cewarsa ko shakka babu za su gudanar da ƙoƙarin bincike a kan dukkanin laifukan yaƙi da aka tafka, domin tabbatar da cewa an yi hukunci na gaskiya da adalci a kan dukkanin waɗanda suke da hannu a hakan. To a ɗaya ɓangaren kuma, al'ummomin duniya suna ci gaba da mayar da martani dangane da laifukan yaƙi da kisan kiyashi da ƙare dangi da Isra'ila take yi a kan fararen hula mata da ƙananan yara a yankin zirin Gaza. Tun daga lokacin da Isra'ila ta fara kaddamar da waɗannan hare-hare, al'ummomin duniya da dama, da hakan ya haɗa har da ƙasashen Turai, suke ci gaba da gudanar da gagarumar zanga-zanga wadda ba a taɓa ganin irinta ba a tarihin duniya, wadda ta haɗa dukkanin ƙasashe baki ɗaya, inda suke yin kira da a tsakaita wuta, sannan kuma a ɗauki matakai na kare rayukan fararen hula. Yahudawa waɗanda suke adawa da salon siyasar Isra'ila da kuma ƙiyayya da aƙidar nan ta Sahiyoniya ko kuma Zionism a ƙasashen Amurka da Burtaniya da ma sauran ƙasashen Turai, sun gudanar da zanga-zanga lokuta daban-daban tare da nisanta kansu daga abin da Isra'ila take yi na ayyukan yaki akan al'ummar yankin zirin Gaza. Ko a lokutan baya an gudanar da irin wannan gagarumar zanga-zanga wadda ta kunshi Yahudawa, inda fiye da Yahudawa 500 suka kutsa kai a cikin ginin Majalisar Dokokin Amurka da ke birnin Washington, inda suke dauke da kwalaye da suke yin Allah wadai da salon siyasar kisan kiyashi ta Isra'ila akan al'ummar Palestino, sannan kuma suka nisanta kansu da ma addinin Yahudanci daga ayyukan zalunci irin na Isra'ila. Baga haka kuma Yahudawan sun yi Allah wadai da irin matakan da gwamnatin kasar Amurka take dauka na mara baya ido rufe ga siyasar zalunci da kisan kiyashi ta Isra'ila, inda suke bayyana cewa a matsayinsu na Yahudawa kuma Amurkawa, to suna nisanta kansu daga matsayar da gwamnatin Amurka ta dauka na mara baya ga Isra'ila, kamar kuma yadda suke nisanta kansu daga munanan ayyukan laifukan yaki na Isra'ila da take yinsu da sunan addinin Yahudanci. Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da su kuma kasashen musulmi da Larabawa suka gudanar da wani zaman taron su a birnin Riyadh na kasar Saudiya domin daukar matakai na takawa Isra'ila birki akan abin da take aikatawa, wanda kuma har zuwa yanzu ba a ga wani sakamako a ƙasa wanda ya tasiri akan Isra'ilan ba. Amma sauraron lokacin muke da shirin sai mun zamu jalal zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutum kowa da kowa nikin kufatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.